1, 2, 1, 2, 3, 4. Tried to steal her hand. If you had a blade and I had the handle, would you risk cutting yourself? If it meant you were destined to break her spell. Da 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 da